insha Allah. Dan haka insha Allah malam malam Sulaiman insha Allah zai bude mana da wa'azi a wannan farfajiya. Dan haka ƴan uwa masu saurare, ayi kokari a halarto a zaburo insha Allah domin sauraron abinda malama wato malamai za su gabatar mu insha Allah. Allah sa mu dace baki daya. Allah tabaraka wa ta'ala yi mana muwafaqa. Allah ya tsarkake zukatan mu, ya wanke mana kwakwalan mu da kunnuwan mu domin abinda za a isar zuwa gare mu su shiga kuma su zanna daren dakan mu samu kuma ikon yin aiki da abinda za a faɗa mana. Dan haka malam bismillah.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل ولك الحمد بالمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. ولك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين وإله الآخرين. إله يعلم نياتنا ويعلم أسرارنا. إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء. أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدهم الدعاة الأقوياء. ومن حسب الدعاء يفيد أجرا ولكن لا يرد به القضاء. فذلك جاهل والجهل داء وداء الجهل ليس له دواء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين. أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل. وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام. اللهم هينا على سنته وأمتنا على ملته وهشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. واسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Ban haka ƴan uwa musulmi mahalarta wannan waje mai albarka, iyayenmu da kakanninmu da wato iyayenmu malumma da ƴan agaji da mata waɗanda sauti yake kai masu daga nesa da dukkanin wanda ƙara wannan sauti yake kai ma, ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau muna 20 ga watan Zulhijja. Watan Zulhijja shine wata na 12 a jerin watannin musulunci. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442, wato wanda yayi daidai da 30 ga watan 7 wato miladiya ta Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021. Allah subhanahu wa ta'ala da rahamar shi da karamcin shi da datarwan shi da ni'iman shi da ganin daman shi da yardan shi ya hada mu a cikin wannan waje mai albarka a kalkashin gayyata ta walima ta dai daga cikin wato ƴaƴan da suka fito daga gidan tauhidi gidan musulunci domin gabatar da aurenta muna fatan Allah ta'ala ya kwararo ya zuko albarka a cikin wannan aure Allah ya mararo albarka a ciki Allah ya sa wannan aure idan an daura shi ya zamo ya zauna zam kamar an azama kwado tanki Ubangiji Allah muke roko da rahaman shi da sunayen shi masu tsarki duk abin da ake fata ake roko a cikin auratayya na albarka da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da jin dadi da macewa da kwalewa da rallewa Allah ya sanya cikin wannan aure duk abin da ake jin tsoron shi ake dardardar da shi duk abin da yake zama matsala a cikin zamantakewa ta aure Allah ta'ala ya nisantar ma wannan aure da shi dan haka wato a takaice ɗan takaitacciyar nasiha ce zan yi gajeruwa takaitacciya ina fatan Allah ya sa albarka a ciki kuma zai zama kamar nasihai wato kasancewar a kalkashin gayyata amarya aka gayyato wa'azi to saboda haka zan zai zama tunatarwar ya shahi amarya radda shi ma ango yake buƙatar wanda ya shahe shi sai ya gayyato shi ma insha Allah ta'ala muna shirye akan shi ma a gabatar mai da tsarabar shi wanda ya dace da shi Allah ya sanya albarka a cikin abin da zamu faɗi kuma ya sha amarya ta amfana da shi da sauran amare na musulmi da sauran auratayya ma na musulmi baki ɗaya Allah ta'ala ya sa ya zama sanadiyar amfanuwa da wannan wato nasiha da zamu gabatar da ita mu sani cewa har kullum cikin zamantakewa aure akwai abin da malamai suke ce mafannut ta'amul wato fanni na mu'amala bainaz zawjain a tsakanin ma'aurata yana da kyau a ce ango ya san fanni na mu'amala da amarya amarya ta san fanni na mu'amala da ango idan aka samu haka to wato abin wato ya zama wato auren zai zama ya ƙara samun dace akan dace dama ko can aure albarka gare shi duk inda aka ce aure to ka san ko ba a fada ma ba cewa kishiyan aure shine zina da lalata to aure rahama ce albarka ce alkhairi ne zina ita kuma mugun abu ce sharri ne bala'i ne kata'i ne kenan dan haka aure rahama ce kishiyan aure ko ma menene to bala'i ne ba a fatan shi to kasancewa shi rahama kuma wato idan an bi dokokin musulunci wa'anda ya shinhuda a cikin zamantakewa aure to sai kaga bayan kasancewar shi ibada ce rahama ce to kuma ya dadada rayuwa tamkar da yanda ka san mutum mai kyau tsalele wanda Allah ya yi shi da diri da aji da zubi kuma sai ya zo yayi wanka ya kwalliya kaga kenan wato dama Hausawa suna cewa mutum da kanshi yake kara kwalliya amma asalin aure yana nan da martabar da musulunci ya bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi yace duk wanda ya aure haqiqa ya kammala ya cika rabin addini shi saura ya ji tsoron Allah a cikin dayar rabin mana idan addini yana rabuwa gida biyu to wanda ya aure ya kwashe kashi daya abinda ya mai saura wannan rabin kenan sai ya kiyaye dokokin Allah a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda ya kwadaitar game da yin aure ya tsoratar game da yin zina dukkanin mutumin da ka samu bisa doron duniyan nan yana nuna aure wani tashin hankali ne ko matsala ne ko cegumi ne ko wani bala'i ne to wannan mutumin ƙarya ciyace yake yi wanda ya fi shi fasaha ya fi shi hikima ya fi shi hankali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija yace ya ku taron matasa duk wanda daga cikin ku yake da iko na yin aure falyatazawwaj to yayi aure inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace saboda fa innahu lalle shi aure aghaddu lil basar shine yafi kame gani ba Allah ya ce masu imani ba su dora kame ganin su Allah ramma karanta aya a cikin suratul nur kul lil mu'minina yaghuddu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
نعم
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
كما يفي وقل للمؤمنات
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
إلا ما ظهر منها
إلا ما ظهر منها
الله تعالى يتي قل للمؤمنين كفتا ما سيماني ماذا يغضوا من أبصارهم سلورة كامي غننس بعد ذلك بني نمجي سكي إدنشي يتكال لك اللي يكال أبن دي يقداما ألوكة جن دي يقداما أبصاين ين دي يقداما الله يتي كفتا ما سيماني يغضوا من أبصارهم كيس أيبا يوانا آي سيتي وقل للمؤمنات kuma ka fada ma mata masu imani yaghdubna min absarihinna su dora kame gannan su suma to shi sa manzon Allah yace aure fa innahu aghdhu lil basar ya fi taimakawa wajen kame gani domin mutumin da ya aure kuma ka ganshi ya dawo yana yan kalle kalle da yan leke leke da yan harare harare to wannan auren da kal in ya auru ka binciki wannan auren nashi sai ka ga cewa da kal in irin auren da musulunci yake nema ne amma idan auren an dace ba a cikin shi to yana da wahala a ce mutun yayi aure ya samu domin wanda zai yi aure galibi shi zai zabe wanda yake son ya aura babu wanda ake zuwa da sanda ana dukar shi a baya je ka auri wanda ko je kai aure a dole kai zaka zabi wanda kake so Allah ta'ala da yace ayi aure ala ramma a cikin suratul nisa kaka yace fankihu ma faba lakum
fankihu ma qaba lakum minan
kaga sai yace fankihu ku aure ma qabalakum abinda yi maku dadi abinda kuke so abinda kuke sha'awa wanda kuka yarda da ita zuciyanku ta gamsu 100% kuna so Allah yace su za ku aura sai sa musulunci bai yarda da auren dole ba irin wannan wai mutum saboda tsabar jahilci kaga yazo yana madiyar shi mazurrai yana murzaka shin baki yana to da wani zo na hadaka ya a musulunci bai yarda wannan ko kuma dan shi ma namiji yana murza gashin baki yana to wani za a hada ka da kandodo yaya da kandodo za a hada ka yana to a abinda Allah yake fankihu ma qabalakum ku aure abinda yan maku dadi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine farkon wanda yayi yaki da auren dole kana ganin yanzu wasu saboda jahilci wasu arnama ne kafirai su ne za su tsallako daga wata uwa duniya wai su karantar da musulmi cewa auren dole bai da kyau ya wannan lalala cewa kenan yaushe kafiri zai gaya mu musulmi cewa auren dole bai da kyau a hali annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya daga tutar hali da kuma yake kuwa kan cewa musulunci bai yarda ba ko kadan da aure na dole saboda haka kar in yi dogoshin huda wato nasihohina na ce za su fuskanta ne zuwa ga amarya amarya ki sani cewa daga cikin fanni na zamantakewa tare da miji wanda ya kamata a ce kin kware kin goge kin san shi ciki da waje wanda zan zana da kuma wasu nan gaba wanda malamai suke zanawa ya kamata ki ƙara bincike kuma ki yawaita sauraron malamai domin saboda wato auren ki ya zamo aure ne mai albarka kuma mai kamshi wanda cikin shi akwai romanisiya da kyau abu na farko shine da'a ga miji da'a ga miji da wato kyaukyawan saurare a gare shi saurare ki saurara ma mijin ki yake amarya ki sani cewa ke ba yar duniya bace ba ki sani cewa ke ba jahila bace tabbas duk wanda ya san gidanku ya san da cewa kin fito daga gidan tauhidi gidan karatu gidan sunna gidan da ana girmama addinin musulunci kenan lalle ne ya zamana kin nuna cewa ke kin fito daga gida na asali kina wato yi ma mijinki da'a kuma kina saurara mashi as-sam'u wa ta'a ki saurara ki da'a duk abinda ba sabon Allah ba idan mijinki yan nema ki aikata wannan yana cikin fanni mai kyau wanda ya kamata ba wai amarya ba yanzu duk wata maccen aure ko da ta yi shekara 80 da yin aure to ta dauki wannan ta sanya cikin akwatun zuciyarta ta kubli miji saurara mai ake kuma da'a ake mashi da kin ga cewa rayuwar aure ana nema a amshe ma miji responsibility nashi wanda Allah ya bashi to wannan ba a karkashin musulunci bane domin akwai matan da so suke sai sun mai da miji dan biya kawai in ba haka tai miji take ita bata ma kai ba ana zuga ta ana tada ta bata na kokarin bin hanyoyi na yanzu so take sai abin da tace a gida yau ai da gidanki ya koma sai abin da kika ce ki aza hannuwa bi bi bisak 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 kai ki ranga da kuka wayo ki wayo kan ki kin lalace abin da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa
ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima
Allah ta'ala cewa ya ar-rijalu maza qawwamuna 'ala an-nisa sune masu tsayuwa akan mata al-qiwama ma'ana al-qiwamatu fi asma ma'aniha an yahfaz al-mar'u unthahu wa yakfiha fa in takhalla fa hal tughni qiwamatuhu hadha alladhi yuhliku al-untha wa yurdiha idhan fala budda an takhtara man aqalat qufan li yahfaz majriha wa mursaha wani malami ya ce abinda ake yi da kiwama fi asma ma'aniha a cikin ma'anarta mai daukaka ta kololuwa an ya hafazal mar'u unthahu wa yakfiha shine zaman miji ya tsare matar shi kuma ya isar mata da duk bukatarta tana son dan kwal abun kwalliya ya sawo mata tana son abun mace mace ko abun shahe shahe ko abun lunde lunde duk abinda ba haramun bane na kan kwalla dan wani wuji ho inda aka baro wasu maza kenan ya dauka shi da an ce zaman ta kewa aure sai dora toro buhun masara kawai shi wato kawai aikin shi dan dangara ne ka buhun masara a ce billahi lazi kamin wani buhu ya kare na masara na kawo wani haka shi yana dibin wannan shine kawai abinda ake nema ga namishi ya ta kawo masara kawai shine aikin shi ina ai wato in aka ce ciyarwa a cikin zaman ta kewa ta aure ta fi gaban nan duk wata bukata ta diya mace domin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ku ji tsoron Allah game da mata su kawar matsayin yan kaso suke a wajen ku ka aure ta ka sanya ta gida ba ta da ikon ta leko waje sai da izinin ka ba ta da ikon ta tafi koda ziyara uwayenta sai da izinin ka ba ta da ikon ta tafi diya ziyara danginta sai da izinin ka to in ta zama na wadda take irin wannan matakin a aina kake tunanin ta je swata za ta yi ta samu kuɗi ta makanta wata bukata dole duk bukatar ta gaba daya ta wajibi da ta mustahabbi da ta majin dadi dole kai mata in ta ce mai gida wallahi abin da ke burge ni yanzu kakan dadi da luga haka ce a wannan mai sauki ne zan je in sawo miki wannan shine miji wallahi wannan shine miji na kirki wani dibe yake sai tsoki ni ka ni wannan shi ka ni wannan tambadewa wannan girman kai gare ka malam kuma kai baka tsare kiwama ba yanda Allah ya ce a tsare in tace goruba take so ka tashi ka je ka nemo in tace aya take so ko dan tamacici ka tafi ka nemo dan tamacici ka kawo wannan shine ma'anar kiwama an yahfaz almar'u unsahu wa yakfiha ya zama mutum ya tsare matar shi tsaro na gaskiya wato tsari na gaskiya kuma ya isar mata da duk bukatar ta to in ka tsare ta baka isar da bukatar ta ba kenan ka maida ta kamar yar kasu don haka lalle ne ya zama da duk abin da take bukata ka kawo duk abin da take bukata na jin dadi ne ko na gwangwajewa ne ko na gyara rayuwa ne kar ka ce a ba dai na kawo abinci ba a'a to akwai munafikai cikin maza duk da nace ba fannin maza nake so in tabo ba wanda zaka ganshi bakin dan teburi ko cikin wata yar ranfa kilu-kilu da ido an shirya mai ordebur ga wata kafar kaza nan ga wani wane mai kuma mai gida ne dan beshin kumya billahi lazi mata gare shi a haka haka wannan wato wannan matsayin amana ne wallahi lahira wasu sai sun hadu da surprise yana nan yana kallon wai sallah yake yana ka zama ma sunan ka sallau yana kallon wai a shi alhaji ne yayi haji ka zama ma hajijiya ake kiranka in dai kana zaluntar matarka ka aure ta ka kai gida kai zaka je kai ta kilu-kilu da yan ido ana yanka ma lebur ana shirya ma waye kai ka baro ta da tuwon masara wallahi kashin tsiya za ka sha wallahi sai ka sha kashi wannan cin amanar da wannan yaudare da wannan zaluncin ba yayyuwa ka shi aljanna da shi sai an wanke ka an ladabtar da kai don haka nan wato abinda ake ce mai qiwama namiji ya zama shine jagora shine wanda yake da nauyi a bisan shi shine ya zama ya dauki nauyin bukatun matar shi gaba daya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa shine abinda aya ta fadi a suratul baqara walil rijali 'alayhinna daraja
walil rijali 'alayhinna
Allah ta'ala yace ya ba maza wata power da wata daraja sama ga mata wallir rijali alaihinna daraja Allah ya faɗi haka ne fa bayan ya faɗi cewa mata suna da haƙƙi irin haƙƙin da Allah ya dora ma maza to dan ka wata mace ta ce to egalidi a cikin nan dan haka daidai ake sai ya ce a wallir rijali alaihinna daraja da kajin mace na cewa daidai mace da namiji take to wannan macen ko dai ya zama musulma ce wadda an riga an share kokolwanta an kawo yahudanci da iskanci da sakarci da dolanci da wawanci da girbutu ko ta iya shege ko kuma ya zama na a'a dama ko can ɗan iska ce ita ma amma duk macen kirki ta san laysa zakarukal unsa aya qur'ani ta ambata anan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa maza sune suke tsaye da kula da sha'anin mata sune suke tsaye a wajen kula da jagoranci sune waɗanda suke da bakin magana sune wanda suke da doka sune wanda suke da zartarwa ba daidai bane a samu namiji a gidan shi ya zama kamar so barodo eh shi ana wallahi Allah ya baruwan shi bawa Allah har baka zuma sai shi bai tana fadi ma sauran mata wai ku zo gidan mu ai ai kwasa a dashan nan ni ba yi da matsala wallahi bai da matsala kun san bai magana bawa Allah eh ba ruwan shi to wannan mugugo shaida ce ake ma karkaidi mu abun kwarai da zaran ana cewa ba ruwan ka ma'ana duk wani mugu abu an iya shin huda shi gidanka duk wani ragon tsiya ana iya yanke shi a gidanka kai ba ka da damuwa to ka tabbatar da kai soyayya a ranar alkiyama za ka gani a kofar aljanna an rubuta cewa wato dayusi bai shiga aljanna waye dayusi malam zuru wanda yana ji yana gani ayi tsiya ayi iskanci ayi sabon Allah a gidan shi wai bai da bakin magana gani yake wa in yayi magana za a ce shi ba mutumin kirki bane ko ba za a yabe shi ba yo gwamma duk duniya a taro ana sukan ka in dai Allah ya yarda da kai idan niltu minkal wudda fal kullu hayyun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu falaitaka tarba wal hayatu mariratun wa laitaka tahlu wal anasu ghidabu idan Allah ta'ala ya yarda da kai to kowa ma kiya in dai kan neman yarda Allah ne ba a kallon kowa saboda haka kar in yi dogon zango abin da nake so in tabbatar shine cewa wato namiji shi yake da wato iko a gidan shi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sai Allah yace domin ka san mutum bai gamsuwa wani bici an kawo mai dalili ai Allah ne yake magana ko to amma sai ka ji wani ya ce yaya ma ne za a yi a ce wai maza su suke sama ga mata ta kaka alhali su ma matan suna iya yin duk abin da maza ke yi menene wannan namiji ke iya yi a bisa doron duniyar nan wanda mace ba ta yaba haka ɗan droit de la femme suke faɗi ba eh kai suna wato yawo suna yaya ta cewa ai daidai ake babu wani abu wannan namiji kuma sun san ƙarya ce suke billahi lazi kawai dai baddagara ne ana san a lalata tarbiyyar mutane a ruda su a maida su kidahummai cikin rayuwarsu amma in ka ce ai babu abinda duk abinda namiji ke yi mace ma tana iya wato in an zo aure yanzu mace ta kawo sadaki kuma ta nemo gida inda za a shiga ka taɓa jin wata wayayya ta ce ni ban yarda ba ni zan kai sadaki to ina wayayyun masu da wanda ya lafamke tunda daidai ake yanzu wata rana ita ma wata ta yi kundin bala ta ce to billahi lazi ba yayyiwa mazan nan sun rena mu a ce kullum mu kawo kaskantattu mu ake kawo masa sadaki mu ba mu kaiwa mu ma yau na yi zuciya ni zan kai masa sadaki na zakka 500 ko nan miliyan guda akwai da ta taɓa wannan zuciya sai dai ma an kawo ta ce bai isa ba sannan aka kawo sadakin bayan sadakin wake nemo gida a shiga namiji bayan ya nemo gida an shiga wake zuwa yi aiki ya samu kuɗi a ci abinci in an haihu diya wake ɗaukar nauyinsu tuhahinsu abincinsu kuɗin karatunsu in suna ekol in suna buƙatar abin hawa du'a yake yi kai Allah ya cika sarki mai adalci don haka ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sai ya gai dalili kuma don kowa ya natsu ko a kwantar da hankalin shi dalilan cikin ayan nan dalili biyu ne kacal Allah ya faɗi kuma shi ne amsa akan duk wani ɗan droit de la femme in ya ce don me yasa aka ce namiji yana sama ga mace to amsa shi ne Allah ya bada ya ce na farko bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd Allah shi ya ga dama ya bugi gaba ya hihi ta shashan su akan shashi in kana da ta cewa faɗi Allah ya ce halittar shi ne ko kayan shi ne shi ya halice su to shi ya ga dama kawai ya hihi ta jinsin maza akan jinsin mata wannan ganin daman shi ne yayi amsa na biyu ya ce wa bima anfaqu min amwali saboda su mazan nan su ne suke kashe dukiyarsu su suke dawainiya su suke hidima saboda haka ya ba su responsibility dan haka kenan mace ta kirki musulma diyan musulmai ana son ki gamsu ki natsu baki da wani dar 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 ko shakku ko tababa ko kwankwanto cewa namiji shine oga a cikin gida in kika yarda da wannan to da'a da biyayya zai maki sauki shi yasa alqur'ani ya kira a wajen kike amarya ana son ki dauki angon ki a matsayin sayyid me sayyid mai gida shugaba haka aya qur'ani ta fadi wa alfa ya sayyid haladal bab Allah yace wato kawai sai annabi yusuf ya hadu da sayyidha shugaban wannan matai ladal bab a nan bakin kofa kai kuma miji ana son ka dauki matarka a matsayin me ba a san kai kuma kai ta kumbaro kumbar ka dauka cewa kai da tsaya shugaba ne kai abinda ake so ka sa a zuciyanka wannan abu kiyar rayuwarka ce kenan shi yasa Allah yace wa sahibatihi wa akhihi kaga kai bangaren ka namiji ka dauke ta sahiba ita kuma bangaren ta dauke ka sayyid to in mace tana ganin mijinta sayyid ne shi kuma miji yana ganin matar shi sahiba ce ranga dadam sai al'amari ya tashi da kyau sai rayuwa ta yi dadi ita za ta dora wato yin tawadu tana kaskantar da kanta a gabanka domin tayar da kai ne uga kai ne mai gida kai kuma ba za ka wulakanta ta ba za ka cuce ta ba ka dauke ta sahiba a bikiya shikenan sai komai ya tashi daidai da'a saurara ma miji da yi mai da'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna dukkanin matar da ta mutu mijinta ya yarda da ita annabi yace hatta shiga aljanna ta gama aljanna ce ka fadi gaba gidi domin fadar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam dukkanin matar da ta mutu mijinta ya yarda da ita annabi yace dakhalatil janna ta shiga ba wai ta shiga ba ta shiga sai deja passé ta shiga kenan an kawo barbikin a matsayin passé wanda aikin haya riga ya wuce ba za ta shiga aljanna ba ta shiga aljanna la ilaha illallah ma'ana yardan miji yardan Allah maccan da ta yi tabbi hanyoyi na dubarbaru tabbi hanyoyi na kulle kulle sai da ta samu mijin ta yarda da ita kai wannan a gaishe ta ita ce maccan kwarai kuma yardan mijin ta da ta samu yana hada da yardan Allah amma kaga a ce kina zaman aure mijin ki bai yarda da ke ba akwai matsala da a ce Allah zai karbi ranki a wannan lokacin kina cikin matsala ko kin gane ko kar Allah saki gane haka ran amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace duk maccan da ta mutu mijinta ya yarda da ita aljanna ce yana fada ma mata ne cewa wato su yi gwagwarmaya a wajen neman yardan miji dan zo su mata girman kai ne yake da su da kuma daukan kai sai ga mace wai ba ta iya yin abin da za ta samu yardan mijinta to idan ke mace ce amma a rayuwarki ba ki iya yin abu ko da abin akwai kaskanci ciki in dai zai janyo miki yardan miji wallahi babu matsala domin hanya ce ta neman aljanna shararriya a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti idan mace ta kiyaye sallolinta guda biyar wanda Allah ya farlanta mata idan mace wato ta kiyaye al'auranta ta tsare al'auranta a tsawon rayuwarta idan mace ta kiyaye azumi na watan Ramadan wanda Allah ya farlanta mata duk in yazo tana yi idan mace ta kiyaye biyayya da da'a ga mai gidanta mijinta inji annabi yace ranar alkiyama za a zo da ita a ce mata ga kohohin aljanna nan ranka takaf udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti ki shiga aljanna ki zabi kohon da kike so ki shiga aljanna ta ita za a bata zabi saboda karamci kamar wata sarauniya za a zo da ita a ce ga kohoyin aljanna nan gaba daya ki zabi kohon da kike so ki shiga aljanna biyayya ga miji da'a ga miji ba asara bane duk maccan da tayi da'a ga miji kamar tayi da'a ne ga Allah ko da ka mijin dan iska ne ma wata harkar kidi ba wai a to ni dai wallahi in yana mini kaza kin ha akwai macen da in miji yana kyautata mata lokacin za ta kyautata to wannan ma mara kaici ba ta da tunani ai in Allah ya hada ki kika shiga jarrabawa kina matsayin macen kirki daliba mai imani saliha kamila amma Allah ya hada ki da wani miji sakarai soko kidahumi azzalimi mugu macuci to albishirinki aiki ya kwankanki
wannan
domin aikin da ke da kai shine fama in kina iya bin salo irin salo wanda malamai suke fadi ki janyo shi shi da kanshi ya tankwaso Allah ya baki sai in kin iya to karki yarda ki abinda zaki bata mashi da rai wanda sabon Allah ne kuma yin haka ne domin ba ya cikin tunani mai kyau wani ya saba mu Allah wajen mu'amala da kai kai ma sai ka saba mu Allah wajen maida mai martani wani lokaci ana samu haka tsakanin miji da mata in miji ya zali yayi zalimci sai ta ce ita ma bari ta yi in miji ya canya haƙi ita ma sai ta ce bari ta canya wani haƙi a'a maccen kirki mai neman aljanna za ta yi da'a ga mijinta koda yana canya wasu haƙoƙin domin ita da'an nan tana yi ne saboda Allah da'a ga miji da'a ne ga Allah kamar yadda nake maimaitawa ba dan shi ba dan saboda Allah da ya wajabta yin wannan da'a to kina gani yanzu idan ke kin tsare haƙoƙin mai gidanki shi kuma ya canya haƙoƙinki ke kin mai biyayya shi kuma ya zalunce ki ai Allah ba azzalimi bane za a zo a lahira Allah ya maki kyakkyawan sakamako ki je aljanna domin ko azzalimi ya san daidai akwai mijin da shi azzalimi ne amma kuma yana yaban matar shi yana wallahi wancan tana hakuri da ni na sani wallahi to shi da kanshi yana gai ya san hakuri take da shi to irin haka ake so koda Allah ya samu mijinki macuci ne ya zama kin sifantu da sifofi na hakuri da na sanye cuta don ki samu aljanna amma wallahi wasu mata suna wasa da aljannarsu ta hanyar tabarbarar da zaman aurensu ta hanyar bujire ma miji ta hanyar hinjirewa ta hanyar tashi tsaye ta maida kanta da kakkiyar damar ɗan iska a cikin zaman aure don haka wannan shine nukuta na farko wanda zan fara magana akan shi kuma wanda zan isar da wasiyar shi zuwa ga amarya da'a da biyayya ga miji sau da kafa domin kami a daura aure mahaifanki sun yi girman haƙƙi sama ga mijinki amma da an shafa fatiyar aure to yanzu haƙƙin mijinki ya fi girma akan haƙƙin mahaifanki don haka da a ce kina gidan mijinki sai mijinki ya ce maki ki yi gabas babanki ya ce ki yi yamma to za ki yi biyayya ne ga miji ba ga uba ba domin haƙƙin uba a lokacin da mace take ƙarƙashin igiyar aure yana sama wato haƙƙin miji yana sama ga haƙƙin uba abu na biyu wanda nake isar da wasiyyar shi zuwa ga amarya shine cewa amarya ki sani zaman aure ana son a yi shi da gamsuwa shine alqana'a duk macen da Allah ya arzuta ta da gamsuwa a cikin zaman aurenta wannan ta samu wani fanni mai kyau wanda ake so mace ta zama tana da shi menene gamsuwa yarda da halin da mijinki yake a ciki idan mijinki yana da wadata kin yarda da halin da yake ciki idan mijinki yana cikin wani yanayi na rayuwa kin yarda kin gamsu baki tona mai asiri baki fallasa shi baki aibanta shi baki mai wulakanci baki mai cin mutunci zaki yarda da duk halin da Allah ya aje mijinki baki ba zaki guje shi ba domin Allah ta'ala lokacin da ya zancan ciyarwa a ƙarƙashin zamantakewa aure sai ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha
la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha
na'am
laha ma sayaj'alu Allahu ba'da usri
Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan Allah baya dora marai wata dawainiya ta ciyarwa illa ma ataha sai abin da ya baka mijinki ki yadda da matsayin da Allah ya aje shi karki zama mai kwadayi mai kallon wasu yana cikin rashin tunani ga rayuwar da kuke amma sai ya zamana ke kina can kina hangen rayuwar wasu ina ruwanki da wasu ku yi rayuwanku ku tumurmuji rayuwanku ku ji daɗi wato gamsuwa babu abin da ya kai gamsuwa a duniyar nan domin duk wanda ka gani cikin kuncin rayuwa da wani yanayi galibi rashin gamsuwa bane ba wai babu ba a to na a kaddara kai talaka ne baka da komi amma sai Allah ya baka zuciya mai gamsuwa ka yarda da inda ka shi sa wani hadisi manzo Allah ya ce kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qani'a manzon Allah ya ce hakika wanda ya musulunta ya samu babban rabo yace kuma aka arzuta shi arziki gurgurdan bukatar shi bai arziki ba irin na ciya wanda zai sa ya zama dan mahaukaci ba yaji ba ya gani ba wai irin wanda ba aka arzuta shi arziki gurgurdan bukatar shi manzon Allah ya ce wa kani a kuma ya gamsu domin wannan shine ta iya yiwa Allah ya arzuta ka arziki gurgurdan bukatar ka amma kuma ka ki gamsuwa to me ya kawo duk wahalhalu galibi na rayuwa rashin gamsuwan nan amma duk mutumin da Allah ya bashi zuciya ta gamsuwa yau in Allah ya sa gaba ɗaya aljihunka jikka guda ce ke gare ka kuma kana da mata hudu kuma ka gamsu ka yarda wallahi ba ka tashi hankali hankalinka kwance Imam Shafi yace idza asbahatu indi qutu yawmi fa khallil hamma anni ya sa'idu wa la tulqi humuma ghadin bi bali fa inna ghadan lahu rizqun jadidu yace idan na waye gari ina da abin da zan ci a wannan sahiyai yace to zan can damuwa da takura da matsala da kunci yace ka shafa mana lahiya ya kai sa'idu ka daina ka mana tunanin gobe yace gobe yana da sabon arzikin shi Allah da ya nuna mani yau kuma ya arzuta ni in dai ya kai ni gobe to ba zai bar ni tababbe ba zai bani abin da zan ci a gobe don haka ana son amarya ta zamo ta gamsu da matsayin da Allah ya aje mai gidanta domin Allah ta'ala da ya zancan rayuwa cewa ya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba rayuwansu Allah shi ya rarraba rayuwa yasa wato rayuwa mataki mataki wani Allah ya kwaso ya bashi wani Allah ya dumbutso ya bashi wani kuma Allah ta'ala ya auno ya bashi wani kuma Allah ta'ala ya bashi wani lokaci ya hana shi da Allah ya faɗi haka a wasu ayoyi na alqur'ani sai yace shine wanda yasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin ne yasa yayi liyabluwakum fima ataku domin ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku kai da Allah ya kabbato yaba jarabawa ce kai kuma da Allah ya kyale ka kai dibin wani yamance ko ba ya ganinka kasa kai wani wanda in zahin talauci ya cizo shi sai dora fada ma Allah magana yana gani gani nake haba Allah ba gani na ko yace ani gani nake Allah bai gane ni ba wai saboda shi kwaro ne kuma ku mai wayo wanda ya yi lissahi ya yi rayuwa amma Allah ya bar shi ba kudala sai ce gani yake Allah bai gane shi ba ga irin yanda yake wayayye yanda ya san harakoki ya san hanyoyin shigar da dukiya amma a bar shi haka nan to kawai gane shi ne ba ai bane to kaga ba ga muguwan magana ce dole musulmin kirki ya yarda da inda Allah ya aje shi shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce innal abrara lafi na'im lalle masu biyayya ga Allah suna cikin ni'ima suka ce ai ni'imar duniya ake ne suka fassara wannan ni'imai da cewa gamsuwa ita ce wannan ni'imai wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai ɗan iska mutanen banza suna cikin wata wuta sai suka ce ai wuta ita ma ta duniya ce ita ce wuta ta rishin gamsuwa duk wanda ya zama mai sabon Allah sai Allah ya arzuta shi da zuciya mara gamsuwa da za a cika mai marhadi da dukiya ba ya hana ka same shi yana can yana a kasidan yana talababiya yana haduwa wajen neman wasu ƴan abin da bai kai ya kawo ba da Allah zai cika mai garin nan da dukiya ba ya hana ka same shi wato yana can yana babakere yana handama yana hababba yana zabce yana kwace yana cuta ƴan kananu waɗanda ba su da saboda zuciyar ba mai gamsuwa ba ce Allah ya bashi to Allah ya baka zuciya mai gamsuwa wannan ba karamin ni'ima ba ce wallahi kuma karatu akan zuciya mai gamsuwa haɗi gare shi shi kadai yana canja wannan darasin namu ma da yake a gulguje ne muna san amarya ta rike cikin wasiyoyin da ya kamata ta sa a zuciyarta in Allah ya sa mijinta wato ma'aikaci ne mai daukar sammil a wata kaga kenan ba ɗaya yake ba da ma'aikaci mai daukar jikka 500 ko shi wannan jikka 100 yake dauka a wata sai ki yarda da rayuwar shi kuma ki gamsu da hidimar da yake maki kar ki dora mai dawainiya kar Allah ya sa ku hadu da wasu makwabta wanda suke hidima suna bishashata da dukiya sai ki ta ganin mijinki ma kamar bai kyautata maki wannan shi ke kaiwa wuta wallahi shi yake kaiwa wuta kawai ki kalli mijinki yana shan wahala iya wahala in ya hita ta iya yiwa mijinki dan dako sai ya je ya dauki buhun masara da buhun haci ya sha wuya a kado mai buhu ga kafa wani dan dakon ya mare shi wani ya zage shi wani ya gaya mai magana ya yi tuntube da ƙuƙu ya taka ƙashi da ƙusa ya haɗu da wahala da ƙara amma saboda rashin mutunci yana shugowa gida farkon sakai da zaki maki shine wulakanci da rena abin da ya kawo dole ki zama ƴan wuta har ma sai an zo an gaya maki ke ƴan wuta ce ke da kanki kin san wannan sifofi ne na ƴan wuta halakaku amma ki zamo mai gamsuwa da matsayin da Allah ya aje mijinki abinda ke ga mijinki ya ishe ki ba mu Hausawa suka ce baki da gashin wanci dan me zaki cewa sai kin kitso irin na wanci ba tsallo a wuce wuya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma wata rai dawainiya ba ta ciyarwa sai abin da ya ba a mijinki dan dako ne to insha Allah so ake gidan shi ya zama shagari irin da dan dako ne kawai mijinki ministry ne yana cikin zalunci a same shi gidan shi ana shagari irin na dan dako yana matsayin minister ko deputy wato kowa da matsayin shi kar kai dimu akwai mutumin da lalle abinci yana kawowa a gidan shi amma sai ya sha kashi a lahira domin ya kamata a wuce haka a matsayin shi da darajar shi ya kamata shagalin gidan shi a ce ya wuce haka nan amma sai ya ga yayi kasa ga haka nan akwai mutumin da shi kuma sai Allah ya saka mai da alheri saboda karshen hali ba abin amma kullun yunkuri da kokari kafa in ba abu kai ta yunkuri kai ta yunkuri in ba ya sanna ba sai tusa ta hudu to ba ka da babu amma kana ta kokari sai ka kyautata ma matarka sai ka inganta rayuwarta sai ka haramta mata da rai wannan shine dace irin wannan miji rike shi ake da hannu bibibi amma yanzu wasu mata ba su san wannan ba a haka nan kin ta samu miji wanda yake iya kokarin shi ga yake ta mata amma sai ta yi ta wulakanci dan haka dai a takaice a gurguje yana cikin fanni mai kyau wanda ake son duk wata ba wai amarya ba duk wata mata aure ta duniya ka zama ta shi kwanto da wannan sifai shine sifa ta gamsuwa da abin da Allah ya ba mijinta kuma galibin mata sun sani in mijinsa yana da ko baya da amma kawai dai saboda rabon sai ta sha kashi a lahira sai ta azama masiha ta san babu tsakaninta da Allah ta sani amma sai ta yi tsaye ta zuba bala'i da masiha dole sai an yi abin da babu la kallafa Allahu nafsan fawqa taqatiha wala tajudu yadun illa bima tajidu Allah bai taba dora ma wata rai abin da ba ta iya ba wannan ba tsare shi bane kuma bai taba akwai hannu yana iya yin kyauta da abin da ba ya da ni dan haka nan wurin ba a tsallo a wuce ka abu na gaba abu na uku cikin salo mai kyau wanda ake so a samu amarya da shi kuma a samu duk wata musulma mai zama aure ba amarya ba ko shekara ki 80 a zama aure a samu wannan dabi'a tattare da ki ana son ki zamo kin kware kin goge wajen iya tarban miji to nan ne ake baro wasu kin ga tarban miji da taririyan shi in ya dawo wannan karatu ne wanda yana buƙatar mace ta natsu ta koye shi kuma yana da tasiri wanda ya fi ƙarfin tunani ki duk inda kika aje abin ya wuce nan yana sanya wani girman tasiri wanda mushi ya ji yana kaunarki yana jin kai shi wallahi ya dace a ce in dai zai zo yana shigowa zaki zo ki mai wani irin tarbe la ilaha illallah a ce miji ne ango ne sabon aure ya samu amarya ɗaliba mai kai wanda ta yi karatu ta san daidai farkon ran da yake fara shugowa gida ran nan zai tarda amarya sai ka ce wata ya kwana 15 ta yi kwalliya ta dan wanka da shiri da ado iya ado ta cakire ta yi tsaye gida kuma ta share ta wanke pes 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 kwas 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 tes 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 sannan ta rangada ma gidan turare yana tashi sannan ita kuma ga ta tazo ta tsaya tana jiran gogan ya shigo yana shigowa ta tarbe shi da wani mulmushi dariya yana kallon huskar ta ta sai dibin taurari ne suka bada hadin kai yana tahowa ta taso da yangatta da tahiyanta da tuwahi mai jan hankali ta tarbo shi tana tarbo shi da kalamai masu dadi idan akwai wani abu a hannun shi ta karba sannun ka mai gida ta mai kirari ta rakka shi sai ya dore jin shi kamar wani sarki sai ga ya ƙara dore shi ma akwai wato cikin magabata akwai wanda ake ce ma Abu Muslimul Khawlani Abu Muslimul Khawlani yana cikin wa'anda suka dace da irin wannan matan shi idan ya gama da masallaci zai shigo gidan shi da ya tunkaro kohar gidan shi yake rangada kabbara yake yi sai ya kabbara Allahu Akbar yana yin kabbara ita ma ɗan kwali ta tashi daga can cikin gida sai ta karba yana shugawa a cikin tsakiyar gida sai ya ƙara kabbara ta biyu ita ma sai ta karba yana kaiwa kofar daki sai ya tarda ta ta shirya ta kimtsa ta yi kwalliya tana mai mulmushi tana tarban shi kawai sai ta karbi dan mayahin nan nashi akwai dan mayahi da malamai suke yafawa to sai ta karbi wannan mayahin sai ta duka ta karbo takalman shi ta dauki takalman shi ta rike ga hannun tana mai barka da zuwa tana taririyar shi sai ya shiga gida cikin jin dadi to shi wato inda ma zaka koma tun daga tarihin auren da sai ka sha mamaki Abu Muslim al-Khawlani wata rana ko da ya tunkaro gida sai ya ce Allahu Akbar ya ji shiru ya ƙara tahowa kawo tsakiya ya ce Allahu Akbar ya ji tsit yana kawowa bakin daki ya ce Allahu Akbar ya ji shiru ko da ya bude daki sai ya ga duhu ba haske ba a kunna hitila ba yana jujjuyawa sai ga kwali sa tashi ta done kan ta kasa da dan icce tana caccakawa ga kasa tun daga nan ya gano akwai matsala kai tsaye sai ya ce ya Allah Abu Muslim al-Khawlani yana cikin magabata wanda aka san su da karban addu'a in dai sun yi addu'a kamar kidin ganga da laushi Allah yana karban addu'ar su kai tsaye sai ya ce ya Allah duk wanda ya shigo gidan nan ya bata mana matata Allah ka makamtar da shi kafin ya mutu ya tabbatar da cewa wannan matar ta shi akwai wanda ya zo ya mata wani kwarmato ya bata ta game da position wanda take a kai dan haka sai yace ya Allah ina roƙonka duk wanda ya bata mana matata duk wanda ya canza mata ra'ayi ya Allah kaka kashe shi sai ya ka makamtar da shi kuma Allah yana karban addu'ar shi kai tsaye ko da yazo ya zauna lahiya menene yake faruwa sai tace yanzu duk matsayinka a wajen Muawiya kana da matsayi wajen Muawiya Muawiya shine shugaba a lokacin amma a ce baka iya neman ya bamu wani dan aiki ko yar aiki wurin za ta dora mana aiki a cikin gidan nan ashe wata tsohuwa ta shigo baya ne ta bada wannan shawara tace ke ba ke ganin mijinki yana da matsayi a wajen shugaba yanzu ki dora zauna haka ke kike komi a gidan nan ki nemi mana ya sama muku yar aiki wurin za ta dauke muku nauyin dawaye ya aiki daga shi yasa wato in dai tsohuwa tsakaninki da Allah kin san ba shawara kware zaki bada ba a zaman aure ki bar shiga akwai irin tsofaffin nan waɗanda su sun sha wahalar rayuwa so suke kowa mashi saboda haka in suka zo suka samu amare wata daga ta ma'amarya nasiha sai ta mata masiha kawai an gayyato ta wai tsohuwa ce ta ma'amarya nasiha to tsauraran da kyau ku shi da yanno kin san mazan yanzu ba ɗiyan goyo ba ne ba wai duk abin da ya ga dama ba kawai taɓar zaki je ki mashi a'a sai an ɗan ɗora kiyawa wani lokaci sai an ɗan ɗora jan aji na miji yanzu ba kai tsaye ba za ki je ki ba da kai a arena ki wallahi to kaga ga shawarar banza ce kuma galibi irin tsohin nan wanda za su ba da wannan shawarar idan auren ya mutu su ne masu farmato a wance wai auren ya duka wata nawa a haka nan wai har rabu la ilaha illa ita za ta zo ta ziga ta kai ki ta baro in baki da kai ta bata miki zamantakewa a wuri ai dubu amaryar da za a kai gidan miji duk mutumin da ba zai je mata ba ta kyautata ma mijinta duk mutumin da ba zai ba ta shawara ba ta ce ba ta inganta rayuwarta wallahi shawara ban za ce duk wata shawara ta ce ba ta ciccije ta kankame ta dauki mataki ta yi waye wannan shiriri ta ke dan haka wannan tsohuwar ita ta shigo ta yi kwarmato ta faɗa ma wannan matai haka shi kuma Abu Muslim al-Khawlani ya yi mugu addu'a wannan ya tsohuwa tana gidanta wata rana kawai an kunna hitila sai ta fara kai wai lahiya gidan nan ke cike da duhu sai aka ce a tsohuwa ko dai ba ki gani sai ta aza hannuwa kai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas addu'a Abu Muslim al-Khawlani ce ta kama kai sai ta tashi da gaugawa ta tarda shi har gida tai ta hada shi da Allah tana kuka ya roki Allah Allah maido mata ganin daga baya ya tausaya mata ta bashi tausayi addu'a Allah maido mata ganin to mahallu shahidi wanda ya samu ka kawo wannan kissa shine cewa har kullum matan kwarai suna koyan salo da yanda za su dora taririyan mazan su inda za su dora tarban su kadi wannan baiwar Allah in ya shigo kullum ya riga ya saba ne sai ta karbi mayahin shi ta karbi takalmin shi lokacin da zai shiga cikin daki dan haka mace yana cikin salo mai kyau ta koyi tarban miji tarbe wannan yana da matukar tasiri kware fanni ne wanda wani lokaci eh kika ma mijinki wani tarbe to koda a ce kana yiwa ma daga waje ya shigo da takura da matsala domin maza gogarmaya suke a waje ya haɗu da matsaloli wani ya bata mai da rai wani ya sanya mai kunci wani ya ki biyan shi bashin da yake biye shi wani ya yi mai kaza wani ya yi mai kaza da kin mai wani tarbe ti sai ya mance da wannan abubuwan ya zo a tattakure fa amma irin matan da wai bukata ce magare ta mijin ta sai mata atanfa ita ta yi furan ko wani waye amma wai sai ta tattakure kai na zuwa sai ta gwaci le ta ya muce ta tsuke huska da ya zo sai ta mai da huska gabas kai ko kallon shi ma ba eh ya wance hawa ga yanan wurin yanzu ge bikin gidan malaki da kaiwar wannan ke ne malaki kike wallahi ba zai sai miki ba yo kike kalice shi ne sai ya ce kai ba yi sai ai ta banaki dan haka dole ne mace ta koyi salo da irin wato in mace tana da salo wato wani lokaci ina mamakin a ce mace tana da wata bukata ta rayuwa a wajen mijinta amma wai mijin ba zai mata ba akwai lokuta da dama wanda lahi ita mace ne Allah ya baki a halitta ki ta iya mace ya maka halitta wanda zaki iya nema ta hanyoyi daban-daban to wannan salon yana da kyau koda a ce ba wai za a fara bane lokacin amarci a bari a koda kin haida 10 kana cikin masalan ya zama na kullum lokacin da mai gidanki zai shigo gida ƴaƴan nan naki su 10 masha Allah duk yi masa wanka ka wattaurari ga suna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura za gansu cikin gida suna haske suna sheki suna warkiya kin masa wanka ga sunan kwas ke ma kin shirya yana shugabawa kawai sai ya samu tarbe mai kyau ga ɗiyan shi nan ya kalla cikin farin ciki in ya kalli ko ina a tsare ko mi tsare gida a share a gyare ya kalli abincin shi ya ga a shirye a kimce dole ya ji duk wani bakin ciki da damuwa da ya shigo gida ya ƙare amma da zaran ya zama na akwai akasin haka ki imagine dan Allah a ce aure ne kike mijinki yana shugabawa farko sai tar da wasu kwanoni kaca-kaca na abinci ga sunan bakin kofa sun tarbe shi kudana ta tawafi akan su can wurin ga wani guntun kashi can wani yaro yayi ba a kwashi ba nan wurin ga kwanonin wanke-wanke nan kaca-kaca ba a wanke ba can gehe ga kayan abinci ke da kanki ga ki da wata muna fata wanda kin shafa mata tattasai da wane ne da wane ne ga kin nan kin zo kamar wata aljana wai mata ce kin zo da kin tunkaro shi wani waru-waru ma kike da karni-karni a haka zaki tunkaro shi in yana cikin bakin ciki kin kara mashi idan can waje ya hadu da matsala ga wata babban matsala wanda za ta kara mai kunci dole ki same shi yana ta tsoki da ya shigo tun harko balo zai fara yi da wannan kwanon na bisa hanya kuma dole ku yi ta kanku duk yaron da ya tunkaro shi ta yi kakakakakakakai ba zan ce dauki yaron ba ne tsawa zai mashi kan mai nuho shi dan haka tarbe mai kyau ga mai gida yana cikin abin da ke inganta zamantakewa kuma yake tarfa mata wato sukari da magi daga cikin wato salo na hudu wanda ya kamata a ce mace ta goge ta kware akan shi wato akwai salo na wato salo na sakin huska ga miji da kuma wato kalmomi na zolaya da kuma irin wato shagwaba ke amarya ta dora nuna ma mijin ki shagwaba ke zamana kina fadi mai kalmomi tsakanin miji da mata musamman ango da amarya kai koma ba ango ba ko auren shekara 100 dole ne zamana ana samun ƴan wasanni waɗanda suke tsakanin su ne wannan domin abinda annabi yace majabi lokacin da ya hadu da shi yayi aure bai gaya mai ba sai yace me ka aura sai yace wallahi wata jawara ce he manzo Allah yace mai halla bikirar me yasa baka aure budurwa ba to la'ibuha wa tula'ibuka kayi mata wasa tayi maka wasa ka zolaye ta ta zolaye ka wa tudahikuha wa tudahikuka ka sa ta dariya ta sa ka dariya abinda manzon Allah ya fadi anan yana nuna ashe a cikin zamantakewa aure cikin abinda ke tarha ma aure ran maji ya sa mashi ya kara mai dadi akwai ya zama tsakanin amarya da ango akwai ƴan wasanni na zolaya tsakanin su wanda kuma ba wuce iyaka kada zaman da ke kina zolayan mijinki kuma baki iya zolayan ba
matsala
zuwai tana bukatar sai ki iya dan baki iya ba kawai ki ce ka me gida ran gade ne ne sai zole sai kin fusatar da shi kin hauda shi kin kin kai shi sanda gire na shi karshe ki ce kuma zola ce kin ga wannan matsala za a samu dole zama ita kanta zola ki iya kin kware wajen kin san salan abin da zaki wanda wule da damu sai dai ya ji dadi yayi dariya ya gane cewa wato zolayen shi ne kike yi to lalle ne zamanin wannan yana cikin salo mai kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yana cikin salo na biyar wanda ya kamata mata su rike su gane kame in je salo na biyar ina son in gaya cewa manzon Allah duk da girman shi da darajar shi wallahi yana wasa da matan shi yana zolayen su su ma suna zolayen shi akwai kisoshi da yawa akan haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane lokacin da wato Abubakar ya shigo yayi ma Aisha fada bayan ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana lallashin ta to dan haka tsakanin miji da mata ya zama akwai ire-iren waɗannan abubuwan ba matsala bane ko shekara ku 100 ibada ce zama aure zama ne wanda ake son a dada dama juna ya zama na abu nabiyar nace ya zama akwai tsafta da kwalliya tsafta da kwalliya wato kai ne cikin zaman aure idan aka rasa shi to auren ku ba ya da kai ka zama aure ne ba kai dole ne da mana ke amarya kin kware kin goge wajen iya wato kwalliya wasu ƴan mata za ka gan su gwannan kwalliya kamin su yi aure amma da ta yi aure kawai sai ta zauna kawo saniya wata wai macen aure ce amma kamar ɗayan laka ka gane ta babu wani kwalliya babu wani abu kan ta tabar shi ya koke kamar gwiwa jaki za a gan shi haka nan wurin ya lalace wai mace aure ce a haka kaca kaca bici bici kamar ne wata yan mahaukaciya wadda inda za ta fito waje a haka nan da ga yara sun fara sa kai to dole ne zamana macen aure wadda take son ko da aurenki ya lalace ko kina ganin akwai matsaltsalu cikin aurenki ki dan jarraba waɗannan ababen da ake zanawa kiga idan baki gyara aurenki ba in aurenki matacce ne yana iya falfadawa ya dawo ya fatalwa ko kuma ya koma ma da rai zam amma idan yana mana aure haka nan kawai an riga an saba da juna domin akwai mata waɗanda bangaren abin da ya shafi kwalliya da tsafta za ka ga da ka gamta tana shiri ta yi awa guda tana wasa da labba bakin madubi to hitani za ta yi wajen biki ko wajen zubin adashi ko wajen wata haraka ba ba wai za ta yi bane saboda mijinta suna yi dole ne mace ta zama yau an taba ma wacce ba kwalliya awa man yuna sha'u fil hilati wa huwa fil khisam ghayr mubin mace tun tana ikar haka Allah ya halice ta kwalliya dabi'a ce ta mace to amma wasu matan ba wai ba su yi ba suna yi amma in sun yi wallahi ba dan miji suka yi ba to me amfanin zaman aurenki duk garin nan da zaka kewa sai kaga shagunan kayan kwalliya na mata sun yi yawa kuma matan suna saye ba wai ba su saye ba amma sai ka rasa ina kwalliya take tana can wajen biki tana can wajen zuba adashi in kaga tana ta murɗa-murɗan labba to hitani za ta yi tana ta kwaɓale-kwaɓale ga madubi tana gyara tana kwalliya tana shahe-shahe da lindar wai waje ta yi kuma irin wannan in aka mata magana da ma mijin zai mata magana ya ce to wance ya aka yi ki kwalliyanki baki ɗaya je in kin yi shiri sai in za ki hitani sai ka yi ta kawo hujja irin ta shaidanu ya kai ba na saba da kai ba kwalliyan mi za ni maka wannan hujja ce shaidaniya hujjatun shaitaniyatul iblisiyatun hujja ce ta shaidan kan amma kwalliya a cikin zamantakewa aure wannan musulunci ne ya karantar da haka ba wai ke diya mace ba namiji ma ba a yarda ba a ce kawai kullun kashan kashan cikin gidan shi a dole ne ya zama shi ma dan kwalisa ne a gidan shi yana cakirewa ya kwalliya ya shirya kuma kai sai ko ina kawai saboda ya zauna gida saboda ita yi haka Abdullahi ibn Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace lalle ne ni ina yin kwalliya in cakire yace saboda matata kamar yanda ni ma nake so ta yi mana kwalliya haka ibn Abbas yace sahabin annabi sun dauko darasi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mace tana buƙatar kwalliya kamar yanda namiji yake buƙatar kwalliya to amma wani ne aka hito ya zama ƙwararre gogagge kwalliya aikin waye mace waye uga cikin kwalliya mace waye mai abun mace waye mai film kin mace waye mai gida cikin kwalliya ta gidan gaba ta zama ta amma da an samu wai mijin ma ya ma dara ta iya kwalliya da sakirewa to asha dole ne ke mace zama ki goge wajen kwalliya to su mata kwalliyar su ma kawai kamin ai aure indai aka ce tana budurwa fa saurayi zai zo hira to tana iya awa tana gyaran labanta gaba dubi tana ta kwalliya tana ta shaha tana ta lindawa ta fito sai a ci kai lalle kin hau kin hau to ki saukatan da kin hau amma da inda aka ce an daura aure to shikenan wannan kwalliya ba ta kare sai in za ta wajen biki to wannan zalimtar kai sani cewa kwalliya mata ku sani kwalliya yana cikin abin da yake ƙara gyara zamantakewa ta aure kuma akwai namijin da in ya dace da macen da take kwalliya to shi bai da buƙatar watanta yo ku mata waɗanda suke yin aure an ce da an yi aure shikenan take huta daga cikin sauran mata ne to me yasa wasu mazaje da sun yi aure ga su sun yi aure suna da mata wanda suka aura a gida amma baya hana ka same su suna kallon wasu mata ga hotunan jarida ko suna kallon wasu ƴan funafunai karuwai ko suna kallon wasu mata ƴan iska saboda sun sa makiyaji sun sa waye ai ke ce kika rago bai kamata ba ki bashi wannan damai ya zama na kina yi mai kwalliya ta ƙarshe to kuma aka ce kwalliya wani namiji sai ga yana jin dadi yawa haka ya kamata haka ya kamata yo kai kana kawo abun kwalliya eh shi fa wani akwai san kwalliya amma shi a ce masa a sawo abun kwalliya kuma zala 50 ne to nan tashin hankali yake da an ce a sawo wani abun da za a yi kwalliya da shi to kai namiji kai ya kamata ka kama wajen kawo ababen kwalliya duk wani abun da ka sani ana kwalliya da shi ana cakirewa na zamani matukar bai saba musulunci ba to ka kama matarka da a karkashin kwalliya dole mutunatar da cewa duk irin kwalliyar mace dole ta kiyaye dokan Allah kar ta saba ma Allah cikin kwalliyar kar ta sanya mashi wannan kwalliyar banza da wuliji kar ta sanya gashin doki ko gashin tantabara ko nara duka wannan bai shafe ta ba ita musulma ce gashin ta wanda Allah ya halice da shi ya ishe ta ta nemi salon da za ta yi ta gyara shi duk wani abin da za ta shafa ma gashi ya sulbi yayi kyau wannan ba haramun bane a musulunci duk wata kwalliya galibi kwalliyar da aka ce haramun ce dakkadanci wanda ba haramun ba ita tahiyar kayan kwalliyar nan na zamani da wanda suka ba na zamani duk wanda zaki yi amfani da shi yana da wahala ki samu wanda haramun ne amfani da shi ki yi aiki da shi wajen yi ma mijinki kwalliya zaki samu lada domin ibada kika yi wata wanda take waje in ta yi kwalliya ita wanda ba ta da miji ita mi ta yi ibada ta yi wataƙila in ta yi wannan kwalliya sai ta yi ciku domin Allah ya sanya ma kwalliyar mace kaidi azza Allah ramma ya karanto aya cewa idan mace ta yi kwalliya Allah ya ce wala yubdina zinatakunna illa li bu'ulatihinna kar su saki su bayyana kwalliyarsu sai ga mazajensu aw aba'ihinna ko iyayensu Allah ya tazamo wasu ƴan uwansu makusanta amma wanda ba su ba mace ta yi kwalliya ta shagari kawai ke fita ita abin da ke burge ta wata mace kawai ta yi kwalliya ga ta mace aure fa ba wai mijinta bane ta burge mijinta a kawai abukanta ke wance ke ce haka wallahi ke yi kyau ha 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 tana wasan baki tana tsatsa hakori shi ne kawai ita abin da ke birge ta wannan gaban zaga wuhi ke ta yi kwalliya ita sauran abokanta mata su zo suna taka ta suna yabawa shi ne kawai gurin gaban zaga wuhi ke nan ai kwalliya in an yi miji ake ma wallahi budina zinatahunna illa li bu'ulatihinna haka shi ne gaba shi aka fara zanawa don shi ake yi kayan shi ne haƙƙin shi ne shi ya cancanta a bayyana mai kwalliya sama ga kowa saboda haka ya ku amare na musulmai amare na sunna amare na gidan tauhidi ku sani daga cikin abin da ya kamata a ce kun sifanta da shi kun bambanta ta amare ƴan bid'a da jahilai da shi shine wato yawan kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da darasi sosai a cikin rayuwar shi bisa kan tsabta shi yasa kaga duk mutum in ahlus sunna ne baka samu shi kazani ka auna ka gani mutumin da ya karanci sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taba ganin shi kucaki anda kaga mutum kucaki wai malumta ce yake a haka wani dibe yake wai malumtan ma haka nan ne ake ko almajiran taka aka ce almajiri ne amma rigar shi da wannan wata rigar in aka aje ta a rana kaya tana maido ta innuwa in aka aje ta ce ta yi tsaye da kanta saboda tsananin dauda wai da an yi magana sai ce ka san almajiran ne ka gaya mana annabin da yazo da dauda a duniya wani annabi ne annabin dauda wani annabi ne wanda ya kawo sakon kazamta babu wani annabi duk annabawan Allah gaba ɗayan su ƴan kwasi ne ƴan fesi ne cakirewa suke ba su san dauda ba dan haka in ana zancen musulunci nake zancen tsabta wai saboda lalacewa har ya zama na musulmi mun yi kwance wai sai dai mu dora dokar wai tsabta ga wasu arna ga wasu kafirai wai su ne abin misali wajen tsabta da kwalliya a ƙarya ne mun saki addini an saki asali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin wato ya nuna mamu cewa tsabtan nan wata fitira ma ce wanda Allah yake halitta bayan shi akai sai yace khamsun min alfitra akwai ababe biyar suna cikin wato dabi'a wanda Allah yake halitta bayan shi akai yace akwai asiga gashin hamata da Allah gashin hamata kwalliya ce ko kazamta ce to annabi Muhammad yace a dora askewa akai akai yanzu ya kina amarya ya zama na gashin kina hamata ana iya kitso da shi gashin nan tuzu tuzu ya taru ana iya miki tsoro biyu in ga an samu matsala wallahi duk tsabta ki zama mauda wajen wanka da kin matsa hamatan kin bude sai an ji canji kina matse ta da kin bude sai an ji canjin yanzu duk yawan wankan ki bai gyara ki in dai akwai gashin hamata tata sai sa manzon Allah ya karantar da musulmai a dora aske gashin hamata gashin hamata matsala ne fa matsala ne manzon Allah yace yana cikin dabi'u na musulunci yanke akai hu to nan ka an baro wasu mata jahilai ko irin masu koyi da arna wai wasu sun dauka wannan akai hu su ma nau'i ne ma na kwalliya yanzu har sai da su ake a shago ba ta da akai hu ga wadiyan maiya sai ta je neman akai hu cikin shaguna wai sauwa za ta yi ta sa kamar wadda ta yi gadan maita ko kuma don haka akai hu da kike ganin ta bari dan muku tafsiri kadan akai hu da kike ganin ta gandun tara dauda kenan da kazamta in mutun yana da akai ha ba mace ba ko namiji ne kar ku ci abinci da shi akwai matsala yanzu Allah yi maku rahama da a ce mutun yana da akai hu zako zako a hannun shi sai akai katari ya kewa ya ban daki yayo abubuwa ya wanke ya baya ya wanke to lokacin da ya wanke ka san akwai dan danko danko gare shi ko to in ya wanke ya shiga ko bai shiga ya shiga cikin akai hunna to kai mai akai hu zaro zaro dan Allah in ka shiga ban daki kayo abubuwa ka wanke bayan ka fito ka sunsuna hannunka kashi kama sasabini ka darza ko ka sa kasa ka murza ka murza ka kare murje murjen ka ji in ka sunsuna sai ka ji hanzai na saboda ya samu daki ya shige yana can ciki ya daddale to tunda ya daddale me zai hudo shi ka wanke hannunka wallahi zai huta yanzu dole sai wani abu mai dan zahi zahi zai hudda shi kenan sai ka sa hannu cikin kwanan tuwo da an kawo ma tuwo da zahi zahi kana tsumbula hannu dama mai kice ne ko da mai kana tsumbula hannu sai ya narke kike shi kannan sai ya bazu sai ka ji mutum yana ta sarbar tuwo yana ramma shi ba dole ba ka ji shi da ramma shi ya gyara yana jin kamar tuwon wai yayi zaki bai san ya canye ba har da arkanan shi to in amarya ce ina lahiya amarya da ango ta sanya hannu kuma da abubuwa cikin akai hasun shi sun fito shi yasa in ka ji annabi ya faɗi abu wallahi duk kankantar shi kakkare ne akwai hikimomi karkashin haka kai a kaddara ma baka ma shiga ban daki ba in dai kana da akai hu wallahi akwai matsala duk kullum dan adam akwai hudojin da ke gare shi a cikin fatar shi ko to wannan hudojin ai suna huddo wasu ruwa ko suna huddo wata zuha da wani mai kuma yana da wahala dan adam a ce ya dauki lokaci bai dan karci jikin shi ba sai ya dan sosa ya katsa kaga ya sosa nan yayi waye to wannan sosa soshan da kake yi wannan kitse-kitsen da ke hutawa na dauda-dauda da ke hutawa daga cikin jikinka shigewa yake cikin akai wannan kuma in ya shige bai hutawa sai ka sa hannu cikin kwanan tun kada ka kai sai ka canya kayan ka karshe don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka in tsawaita in dai ana zancen tsawata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen misali in yazo zai shiga gida farkon abin da yake fara da shi asara ki aka tambayi Aisha aka ce wai idan annabi ya shigo gida menene abu na farko da yake fara da shi tace asawaki idan ya tashi daga kwana farkon abin da yake fara da shi asawaki idan za ya kwana asawaki idan za ya yi kiyamul layl asawaki idan za ya yi sallah asawaki kai annabi Muhammad haƙƙamtawa shi ta ƙarshe wanda daga ita ya bar duniya wallahi sai da asawaki Aisha take cewa muna zaune annabi yana runguma gare ni to nan ma wani salo ne yana runguma gare ni wa anna musnadatu abu wato Abdurrahman dan Abubakar karanta kenan ko ya shigo gidan a lokacin rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rashin lafiya Aisha tace lokacin da ya shigo wa anna musnadatu ila sadri ni ne na dago manzo Allah ya jingina kirjina shine ma'ana musnadatu na dago shi ya jingina kirjina ina runguma da shi sai Abdurrahman ya shigo da asawaki yana goge baki Aisha tace sai naga manzon Allah ya zura ido yana kallon asawakin nan. Kawai sai na gano kamar yana buƙatar asawaki. Ka san mata masu kai. Ba wai sai mun namiji ya magana ba. To ki kina zaune da mijin ki shekara da shekaru amma har yanzu baki ma san buƙatun shi ba. Har akai lokacin da yana rashin lafiya bai iya magana amma baki gano ko ni kina nan zugum. Sai ya magana kawai kamar ice. Wai in ba magana yayi ba baki ganawa dole mu'amala mai kyau. Da karantar juna shi take sa ke buƙatar mijinki ma ko bai magana ba kina gane ba to ka dubi Aisha fa Abdurrahman shugowa kawai yayi da asawaki sai ta ga manzon Allah ya zara ido haka wato hatta gano cewa manzon Allah yana da buƙatar wannan asawaki sai ta ce akhuduhu lak in karbo maka shi ya manzon Allah bai iya magana sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi ra'si sai ya nuni da kanshi anna'am yana nihi eh kawai sai ta tashi tace kawo asawakin nan kai ta karbo da ta karbo kuma ka dubi wani salo mai kyau sai bata ba manzon Allah ba kai tsaye yanzu wata ballaga zaci da ta amsa kawai tace an shi a ita ba haka tayi ba Aisha ce da Abubakar Siddiq gidan tarbiya da ta karbo wannan asawakin sai ta sanya iya inda Abdurrahman kanin ta ya fara ci sai ta sanya haƙorinta ta ciccije ta ciccire ta ciccire domin kata ba mai gidanta kuhan wani sai da ta sa haƙorinta ta ciccire ta ciccire ta ce faqadhimtuhu na ciccire shi da haƙorina wa tayyabtuhu na tsabtace shi na wanke na gyara thumma dafa'tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta bada shi ga manzon Allah sallallahu alaihi fastanna bihi sai ya dora goge haƙorin shi da shi ita kuma tana yana goge hakori ta kuma ta koma daga gefe tana kallo tana kallon shi tace famaru aituhu istannastinanan ahsana minhu ban taba ganin annabi ba ya goge baki goge hakori wanda ya wannan kyau wani irin kyakkyawan goge hakori yayi ashe na ban kwana tace fama ada an farar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu ثم قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ثم قضى تاتي بعد وتوتا بينا gama wannan asawakin tace kawai sai naga ya daga hannun shi sama yana cewa ya Allah cikin tawaga madaukakiya ya Allah cikin tawaga madaukakiya sannan kawai sai Allah ya mai cika annabin da yazo da wannan shine har sai wani ya koya mu tsabta mu musulmi wanda karshen rayuwar shi ba sai da yi asawaki yana gamawa sannan Allah ya karbi ran shi rayuwar shi baki dai tsabta ne wata rana Aisha wato Safiya radiyallahu anha lokaci ya go so bari in gince da wannan Safiya yardan Allah ta tabbata a gare ta ana cikin wata tahiya tace ita da kanta take ba da labari tace na bata ma manzon Allah da rai yayi hushi kuma rannan manzon Allah wajen ta yake yayi hushi to kaji yanda mata masu kai suke in miji yayi hushi tace da na gano ran shi ya baci tahiya ne ake wai kawai sai ta fashe da kuka da ta fashe da kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo yana can cikin jama'a sai ya dawo yana lallashin ta yana lallaban ta me ya faru wannan kuma karantarwa ga sauran maza ku kasan akwai namijin da shi bai lallashin matar shi da irin da ranta ya bace kawai sai ya gum shi ke nan a kada a raya shi ga dodo kawai ya zanta shi ya sauko ya aje wannan rigar tashi shi yake shi ya ci ba ya to annabi da kanshi safiya yaga tana kuka ana cikin balaguro tana busar rakumi amma sai ya dawo ya dawo yazo yana lallashin ta me ya faru lahiya to kuje ita kuma laifin da ta dora mu annabi saboda mata dole sai an yi hakuri da su sai tace ka hauda ni kawai busa dabba wanda ba ta da sauri an baro ni baya shine wai laifin da manzon Allah ya haura ta busa dabba wanda ba ta da gaugawa tana nuna kamar da gangan ne sai da aka zabi dabbar da ba ta da gaugawa aka dora ta dan a baro ta baya kari da Allah haka manzo Allah yi kowa sab amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ta fada haka kai sai yayi mulmushi sai dariya yasa hannun shi bi albarka yana shahi mata hawaye yana cewa eh hakuri eh hakuri eh hakuri yana lallashin ta to ka san wata mace ita kuma bata iya shago ba in ta ga ana lallaba ta sai ga ta kara gaba da to haka Safiya ta yi a lokacin amma ba haka take ba a lokacin dai haka take ko da ta ga manzo Allah yana saboda ta kila jin dadin ba a cikin da lallashin ta kawai sai ta kara fashewa da kuka manzo Allah na ki hakuri ha baki hakuri ta kiya har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na dan adam kawai yaji abin ya so same zuciya kawai sai ta shekali yana tahiya sai ta gano to ta haƙar ko mugu abu akwai matsala to kuma saboda mace ce mai kai ita ma sai ta yi salo mai kyau wajen warware wannan matsala yanzu kai tsaye sai ta zabura ko da ta zabura sai ta tar da Aisha ta san wace ce Aisha a wajen Annabi sai ta ce yake Aisha akwai matsala manzo Allah ina ga yayi fushi da ni kin san yauyi ni na ni to in dai kika lallashe shi har ya yarda da ni ya yahi mani na baki wangayin nawa ita kuma abin nema ya samu matar dan sanda ta yi hubara ana fadin haka Aisha kai tsaye sai ta ji wani irin farin ciki da dadi tace ita kawai tana iya lallashin shi har ya yarda ita ce na baki wannan yini in dai kika lallasan mani shi har ya yarda to Aisha dama ta dan jika wani mayahinta da wato turaren wars wannan narinin nan ta dan sanya ma mayahinta ta aje shi ko da ta ji haka kawai sai ta je ta dauko shi da ta dauko shi ta dan yayi hamai ruwa kamshin nan nashi ya kara tasawa ta je ta yi wanka ta yi shiri sai ta yaha wannan mayahin mai kamshi manzo Allah yana zauna karkashin wani ice kawai sai ta zo a kusan shi a baya ce ta zo ta lallabo ta yi zaune sai da manzo Allah ya ji alamunta ko da ya juyo sai ya ce ki Aisha yau fa ba yinin ki bane tashi daga nan sai ta ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha tana fadin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da wato zurfin fahimta kai tsaye har ya gano ko mi yawa kai tsaye sai manzo Allah ya dariya yace kenan Safiya ta baki ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har an kare wannan matsala shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wuce wannan matsala ya ci gaba da mu'amala da su to don haka wato sanin fannoni na mu'amala yana da kyau mata su karance shi maza su karance shi sai aure ya dadi dan yana man zaman ta kewa ta aure kamar dai akuya da buzu ko kamar rago da tsinkiya haka ake zamana kawai ba abin da ya dame mutane sai dai a kawo abinci a canje kawo abinci a ci shi kadai ne to wannan ba haka bane zamantakewa wanda musulunci ya karantar da ita wato ɗan nukutoci 11 ne na rubuto kuma na faɗi guda biyar lokaci yayi abin da na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu ladashi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mujara muna ƙara jaddada addu'a wannan aure Allah ya farara albarka a cikin shi Allah ta'ala ya sanya wannan amarya ta dace dace na dindindin Allah ta'ala ya sa wannan aure ya zama dalilin shiga su aljanna an gwanda amarya Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin auratayya na musulmai baki daya duk musulman da suke fama da matsaloli da tashin hankali da cegumma a cikin zamantakewa su ta aure Allah ta'ala ya yayi ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin